abinci yayi masifar tsada a kasuwannin Najeriya, musamman ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Duk sanda mutum ya ziyarci kasuwa, zai iya gama yawo ya dawo ba tare da ya sayi wani abu ba, duba da yadda farashin kayayyaki suka tashi, musamman ma kayan miya, waɗanda aka fi sani da kayan gwari. Malam Muhammad mai sayar da kayan miya ne a kasuwar Area 11 dake babban birnin tarayyar Abuja.
Sakamakon sallah ta zo abubuwa dai ga hinan da yanda dai suke haka suke. Kuma tunikin dai da dan sauki sakamakon ba a biya albashi ba. Tumatir muna sai da 4000, tattasai 3000. Taruhu shine dai dan ƙara aka same 4000 shi ma kwando da. Sai albasa ai ko kwando albasa ce kawai da dan sauki 1500.
Akan haka na gana da ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed, inda na fara da tambayar ta ko suna sane da koke-koken mutane a game da hauhawan farashin kayan abinci, ga amsar da ta bayar.
Abin da ya fita da wa shugaban ƙasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki, musamman kayayyakin abinci. Don ya san in kayan abinci suka kuɗaɗen suka tashi, al'umma na wahala. So ya ba da umarnin cewa duk abin da za mu yi da mu da muke aikin tattalin arzikin ƙasa da babban bankin Najeriya da masu aikin safaran trade, cewa duk abin da za a yi a samu a kawo sauƙi ga al'umma. So shi Central Bank, babban bankin Najeriya, sun sa yanzu rage abin da ake kira inflation as babban aiki da suka sa a gaba. Mu ma haka, so muna duba cikin ayyukan da muke, muna ba da taimako da wanda suke su ne can ƙasa, wanda gajiyayyu ne sosai. Ana ba su 'yan kuɗaɗe kaɗan kamar 5,000 a wata, wanda muke kira conditional cash transfer. Shi wannan ba da tallafi da ake wa mutane, da ana ba da har ya kai mutum 1,000,000 da aka samu wannan matsalar cutar COVID ɗin nan, aka sake faɗaɗa shi, yanzu ana ba mutum 2,000,000. To yanzu haka an tsara wata register wanda duk waɗannan mutanen suna ciki, kowa an taimaka musu da zamana suna da bank account number, sun buɗe account na banki, suna da BVN. So kuɗin ana ba su directly cikin account. So yanzu wannan register ɗin ta kai 6,000,000 gidaje, ba mutane ba, gidaje 6,000,000. Kuma in kika yi lissafin cewa kowane gida aƙalla akwai mutum 5 ko mutum 6, kin ga 36,000,000 kenan ake tallafawa.
Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed kenan. Ɗaya cikin kayan abinci da farashin sa ya bani mamaki shine shinkafa, wadda a yanzu ake ce mata hajiya babba saboda kuɗinta ya ƙi sauka tun farkon kafa wannan gwamnati da aka rufe kan iyaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.